kusan dukkan wasu masu bakin fada a ji a game da harkokin shari'a da jami'an kare haƙƙin dan adam daga ƙasashen Afirka ta Yamma da na yankin Sahel ne ke halartar wannan muhawara da ke gudana a karo na biyu domin tantaunawa akan illolin rashin hukunta masu laifuka. Shugaban kungiyar yaƙi da cin hanci Rashin Transparency a Nijar Mamman Wada ya yi mun ƙarin bayani akan muhimmancin wannan haduwa.
Wani in ya ɗauki na wani ba a yi komi ba, ko kuma wani an kuntuta mishi ba ya mishi shari'a ta gaskiya ba, ko kuma wani in yi lahi ba a yi mishi hukunci sai wani ake ma, wato wannan abu yana kawo tarzoma a cikin ƙasa, yana kawo tashin hankali. In akwai tashin hankali ana yaƙi, wato waɗanda abin yake damuwa sosai ma ya zamanto mata da yara, su kuma su ne yawan al'umma, kuma su ne girman al'umma, su ne ginshiƙin al'umma.
Shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu da ke jawabin buɗe taro ya bayyana cewa rashin mutunta masu laifuka wani abu ne da ya juya wa dukkan wani shirin zaman lafiya baya, saboda haka ya zama wajibi hukunci ya hau kan dukkan masu hannu a faruwar irin wannan mummunar ɗabi'a, yayin da ya zama dole a biya diya wa mutanen da aka toye wa haƙoƙi. Cin nasarar irin wannan yunƙuri wani abu ne da ya danganta da yadda gwamnatoci ke mai da hankali akan batun mutunta doka da yaƙi da cin hanci, yayin da ɗaya ɓangare ya dace a ƙarfafa ayyukan cigaban al'umma.
Dokoki akwai su, sai aiki da dokoki, kuma aiki da dokoki ya shahi kama ƙoƙarin ma'aikanta, ya shahi ƙoƙarin shari'a, ya shahi rashin cin hanci da rashawa a wajen masu shari'a su da kansu da ma'aikanta. Wato in aka mai da niyya ga ƙaro al'umma, aka mai da niyya ga raya arzikin ƙasa na al'umma, wato aka hidda san kai, aka hidda son rai, a sa'anan ana iya maganin wannan abu. Kun sani duk ƙasashen da ke gewe da mu suna cikin wannan matsala, mu da kanmu akwai wajaje da yawa wanda muna cikin wannan matsala. Kenan abu ne wanda in aka haɗu a jiha duka aka tantamna, wato ina ji za a samu kwanciyar hankali, za a samu zaman lahiya, a sa'annan za a mai da niyya ga hanyoyi na cigaban ƙasa.
Kwanaki uku za a shafe ana gudanar da wannan taro da ke samun halartar wakilin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a Afirka ta Yamma, Muhammad Ibn Chambers, da wakiliyar kwamishinan ƙungiyar tarayyar Afirka da na ƙungiyar ECOWAS, wanda a ƙarshe zai zo da shawarwarin da za su taimaka a ɗauki matakan mutunta 'yancin ɗan adam a Afirka ta Yamma da yankin Sahel, waɗanda a yau ke fama da matsalar tsaro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.